dukkan mai haihuwa ya dinga ba can gari ai zaman duniya yau kan duniya dai dadi oh wayo duniya yau.